dan fashin daji na ci gaba da aukawa jama'a tare da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya ko a cikin daren Litinin din nan wayewar garin ranar Talatan nan. Dan fashin dajin dauke da manyan bindigogi sun auka a garin Shadadi ta yankin karamar hukumar Mariga a jihar Niger, inda suka yi awan gaba da mutane 12 akasarin su mata da ƙananan yara, al'amarin da yayi matukar tayar da hankalin mazauna yankin, kamar yadda ɗaya daga cikin su Alhaji Dallami Shadadi yayi ƙarin bayani.
Misalin karni sai sai yan bindiga suka kawo hari a cikin garin Shadadi, sun ɗauki mutane da dama, sai Allah ya sa dai ba zai kashe ba, amma dai sun ɗauki mutum 13 da mata da maza, gidanta da mata aure da kuma ƙananan yara ƴan mata haka suka tafi da su.
To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Kasuwar Garba yayi ƙarin haske akan wannan hari na Shadadin.
Muna nan mu fara shawarwari ta yadda za mu haɗa operation da za a samu a shiga cikin dajin da yadda za a yi a samu a rescue waɗannan mutane a ceto su daga hannun waɗannan ƴan ta'adda.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Niger dai ta ce tana bincike akan wannan sabon hari, domin kuwa kwamishinan ƴan sandan jihar Mande Bala Kurias ya ce ba su gama tantance ainihin abin da ya faru ba.
When I'm here to get that confirm that report, but I'll confirm later. Mostly it's too confusing there. I had that, but I'm here to confirm.
A ɗaya gefen kuma rundunar ƴan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wani mai suna Alhaji Bashiru Abdullahi daga garin Bangi ta karamar hukumar Marigan, wanda ta ce ya kware wurin yin garkuwa da mutane sannan daga bisani ya hallaka su, kamar yadda kwamishina Mande Bala Kurias ya yi ƙarin bayani.
Baci da yana shi hada baki a sashen mutane ya kashe dan wani shi riga yadda cewa gaskiya ya yi confession bayan musu ba ya ce ya yi wannan muka tambaye shi me ya sa aka yi wannan lalura ne, ya shi mai arziki ne da kudaden sa suna karewa, shi ya ce kai shi ba zai iya zauna haka ba, sai ce da shi shi ma ya zama mai sata mutane wato kidnapping.
A halin da ake ciki kuma gamayyar jami'an tsaron sun samu nasarar kubutar da wasu mutane 22 daga hannun masu garkuwa da mutanen a ƙauyen Kuci ta yankin karamar hukumar Muya duk a jihar Niger, kamar yadda wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar Niger dauke da sanya hannun kwamishinan ma'aikatar Mr. Emmanuel Umar ta tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.